kasar rawa ta tsaye ci do bangaren Premier League ne shekara 2016 zuwa 2017 mako na 20 inda kungiyar kallon kafa ta Tottenham kam lallasa kungiyar kallon kafa ta Chelsea da ci 2 da babu ita ne kungiyar kallon kafa ta Chelsea ta shafa wasanni 13 tana samun nasara sai a wannan karon Tottenham ta karya mata wannan alkadari nata a yanzu haka kungiyar kallon kafa ta Chelsea tana da mataki na biyu ne da baki 40 inda tana ita ko Tottenham ta auro mataki na hudu da baki 42 a bangaren Copa del Rey kuwa na kasar Spain na shekara 2016 zuwa 2017 kuwa ta wasanni guda uku inda kungiyar kallon kafa ta Real Sociedad ta lallasa Villarreal da ci 1-1 Alkakon kuwa sun tashi can jarabu ne tsakanin su da Cordoba da babu yayin da Real Madrid ta doke Sevilla da ci 3 da nema a yau kuma za a ci gaba da fafata bangaren Copa del Rey na kasar Spain inda kungiyar kallon kafa ta Atletico Bilbao za su fafata da Barcelona bangaren kasar Ingila kuwa an zaɓi ɗan wasan gaba na Manchester United Zlatan Ibrahimovic a matsayin gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa a Premier League na watan Disamban da ta gabata ta shekara 2016 amma bangaren masoya ƙwallon ƙafa na kasar Ingila wato France Player of the Month Zlatan Ibrahimovic ya ci duka wasanni 6 a jere ya jefa ƙwallaye 5 idan muka da bangaren hada-hada da sanyi wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Shanghai ta ware zungurutun kuɗi har son miliyan 150 domin sayen ɗan wasan gaba na ƙasar Gabon mai takale da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund mai suna Emric Aubameyang in har haka ya kasance zai zamo ɗan wasa mafi tsada a ƙwallon ƙafa inda zai dinga karɓan son 1,800 a duk sati a matsayin albashi kungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham ta ce tana so Sunderland ta faɗi cikin ɗan wasanta mai suna Jermaine Defoe wanda kungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham ɗin suke da buƙatar ya dawo kungiyar su ta kaleda Juventus ta ba Sanchez ita kuma za ta maye gurbinsa da Ferdinand ɗan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus a kakan wasan bana Everton na zo cikin ɗan wasan baya na tsakiya daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Southampton Middlesbrough ta kammala sayan ɗan wasan Aston Villa mai suna Rodri na tsawon shekaru 3 inda zai tafi duba lafiyarsa a satin da za mu shiga huta lafiya.